Masana'antar yawon bude ido na Ghana da ke farfadowa daga annobar COVID-19 ta samu haɓaka yayin da gwamnati ta ware dala miliyan 10 don gyara wasu wuraren tarihi da gina sabbin wuraren yawon bude ido a cikin ƙasar. Shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo ne bayyana hakan a wajen bikin kaddamar da gidan tarihi na ƙasa da aka yi wa Kuskurima zuwa na zamani a babban birnin Accra.
The industry is bouncing back. This end, government has committed $10 million to rehabilitate and build a number of tourist and heritage attractions.
Gwamnati ta sadaukar da dala Amurka miliyan 10 don gyarawa da gina wuraren shakatawa da dama da suka hada da wurin shakatawa na tunawa da Kwame Nkrumah. Sansanin ajiye bayi na Elmina da ke Cape Coast, gidan ajiye kayan tarihi na fadar Manshiya, gidan tarihi na fadar Bewa, da fadar Yasantuwa da sauransu. Yawon bude ido wata muhimmiyar hanya ce da ke haɓaka tattalin arzikin Ghana, tana samar da kuɗaɗen musanya na ƙasashen waje da samar da ayyukan yi da wadata 'yan ƙasa tare da ƙarfafa sauran ɓangarorin tattalin arziki. Sabili da haka, shugaba Akufo-Addo ya ƙara da cewa gwamnati ta yi yunƙurin ƙirƙiro hanyoyin shawo hankalin masu yawon bude ido zuwa Ghana.
These initiatives include an aggressive domestic tourism drive, launch of Destination Ghana in the UK.
Waɗannan yunƙurin sun haɗa da ƙara ƙwarin gwiwar yawon bude ido na cikin gida da shirin manufi Ghana a Burtaniya domin ƙarfafa yawon bude ido daga Turai tare da zamanantar da wuraren tarihi da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya. Ma'aikatar yawon bude ido, fasaha da al'adu ta Ghana ta yi hasashen za a samu kimanin mutane miliyan 1 da za su shigo Ghana domin yawon bude ido a wannan shekara ta 2022, wanda yasa take tsammanin kuɗaɗen shiga kimanin dala biliyan 2.3. Masanin tattalin arziki Sarki Imran Hashiru Dikeni ya jaddada muhimmancin wannan masana'anta ga tattalin arzikin Ghana.
Idan ka lura da tattalin arzikin Ghana, zaga kaman tourism ko kuwa yawon bude ido tana shigo muna da kuɗi sosai, amma kuwa mafi yawan lokaci kusan ba mu consider shi cikin tattalin arzikin mu. Bari na baka mamaki, cikin shekara 2021 lokacin COVID zanga-zanga, zai baka mamaki cewa tourism ta shigo da fiye da $2 billion wato cikin kasar mu Ghana.
Sarki Imran ya jaddada hanyar da haɓaka masana'antar bude ido zai ƙarfafa wasu ɓangarorin tattalin arziki.
Ɗaya daga cikin wato industries da suke matukar cin amfanin tourism shine hotels, sunga da muke da shi, mutane da dama na cin amfanin shi. Za ga cewa idan har wato kasuwanci na hotels ta je bisa, za ga mutane masu sadda abinci da suke baiwa wayanga hotels duka abinci da kayan shakatawa, duka za mu ci amfani shi. 10 million yana da yawa, amma kuwa industry ne da zamu muci amfanin shi sosai. Akan haka ya kamata gwamnati ta kara kudi da ta warewa tourism.
Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.